Yo, first name Aiki, second name Rashin Mutunchi. This film must stand in a kid while I was so punchy. I dasan azaza mun asicin abinci amma yanzu roƙan mu suke yi mun yi zumunci but why you hating on my success me tama is it because I keep it fresh like I feel my tama oh kagama hip hip hure wallahi flows in the my fitar bin bature in ba ku sani ba yanzu ku sani mun shigo da town ku duba za ku ga ɗan mata na boge da town flow sick ku kai ne asibiti classic labarin du wani ƙauyuka da city amma ka san ko wani lokacin sa ba a tafiya ƙasar waje in babu visa da yawa suna addu'a makale amma ina jirgin sama suna kwale-kwale kai karaka karaka I'm balling on your speakers like this kekekeke kasik ya zo ya gaya musu koya musu taking them back to school na zo in koya musu gaya musu karaka karaka I'm balling on your speakers like this kekekeke to kasik ya zo ya gaya musu koya musu taking them back to school na zo in koya musu gaya musu DJ Khalid, my ass, and we the best. Rapping it in a Jay-Z, House of Kanye West, Smiley Tusa. Fresh boy, I know they mess. Can I name one, so can I ma? Do I up such mess? Hey, Toko Kabi for me, barbecue. Baby, I'm on my own lane, come on, barbecue. Shit, rap, Frank, or Lizzie. Take it easy. Ballin' out, holla at my homie, Black Jesus. While I'm not the one kind, I'm looking yes, yes. Sabo tackle, you know, I can get shit. Yes, yes. Fine girl, looking sexy in a dress, dress. DJ TV and radio stations, yes, bless. Show us a kid, got shit chunk everywhere that I go, go. I can chill no time, my man, I saw Sabo, I go, go, she a star. They are watching I do a ma ele ama ina jirgin sama suna kwale kwale kai kakaraka kakaraka kekereke I'm balling on your speakers like this kekereke kasike azo ya ga mu koya mu taking them back to school na zo koya mu koya mu kakaraka kekereke I'm balling on your speakers like this kekereke to kasike azo ya ga mu koya mu taking them back to school na zo koya mu koya mu